ajiye ne ministan tsaron Najeriya Major General Bashir Magashi mai ritaya gezirci garin Mangulo don ganawa da sojojin Najeriya da kuma na Chadi da ke haɗin gwiwa wajen yaƙi da yayin ƙungiyar Boko Haram a yankin tafkin Chadi. Ministan tsaron da ya wani ganawan sirri tsakaninsa da manyan jami'an sojan Najeriya da suka mara masa baya har na fiye da tsawon awanni uku a garin na Mangulo, wanda daga bisani ya yi wa gamayyar sojojin Najeriya da haɗin gwiwar sojojin Chadin jawabi ta bakin tafinta kamar haka.
Without you soldiers, there will not be an army. You are the most valuable items we have in this nation. Those who can defend the integrity of Nigeria, those who can secure the nation properly and assist the civil authority in maintenance of law and order.
Yace in babu ku sojoji, babu jami'an tsaro, kuna daga cikin mutanen da muke tinkaho da su a wannan kasa, wanda za su kare mutuncin kasar mu Najeriya, su kare kasar mu yadda ya kamata, su kuma taimaka fararen hula wajen maido da doka da koda.
Commander in chief of the armed forces Muhammadu Buhari has asked me to convey his goodwill to all of you for your doggedness, resilience and hard work you have been putting in the northeast sector of our operation.
Yace commander in chief na kasar nan Muhammadu Buhari ya umurce ni nuna goyon bayan su ga dukkaninku saboda kwazo da jajircewan ku game da irin ayyukan da kuke yi a wannan shiya na arewa maso gabacin kasar, kuma yana muku fatan nasara game da wannan ayyuka da kuke yi.
My purpose of coming here is to see all of you discuss with your colleagues from Chad and see how we can improve our operational efficiency. We have discussed at length with their officers, they have told us their problems and everything that is needed for you to improve on the conduct of this operation.
Yace makasudin zuwa nan shine dan in gana da dukkaninku kuma tattauna da abokan ayyuku na kasar Chadi dan mu ga yadda zamu inganta ayyukanku. Mun tattauna sosai da shugabanninku kuma sun gaya mana irin matsalolinku game da duk wani abin da ake bukata na yadda za a ci gaba da wannan aiki, kuma muna kokarin ganin yadda zamu taimaka. Kuma fatar mu anan shine muna so ku ci gaba da yin kyawawan ayyukan da kuke yi, kuma za mu kokarin mu ga duk an cimma matsalolinku.
The government and the people of Nigeria will never forget our heroes who have done us proud but they have lost their lives, and we are also aware of the sacrifices the Chadian soldiers are making, and we hope the cooperation will continue, and we wish all of you a happy Christmas and New Year.
Ministan yace gwamnatin Najeriya da kuma al'umman kasar za su manta da mazanje da suka kwanta da mu ba sakamakon sadaukar da rayukansu da suka yi wa kasar, kuma muna sanin sadaukarwa da yanzu haka sojojin Chadi ke yi wa Najeriya, kuma muna fatan za su ci gaba da wannan haɗin kan, kuma muna muku barka da bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara, a cewar Major General Bashir Magashi, wato ministan harkokin tsaron kasar, lokacin da yake wa sojojin Najeriya jawabi a garin Mangulo. General Magashi dai yana sanye ne da kayan sarki wanda kuma ya samu raken babban hafsan sojan kasa Lieutenant General Yusuf Tukur Baratai da babban hafsan sojan sama Sadiq Baba Abubakar da Tiyata Commander mai kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya wato Major General Olusegun Adeniyi da dai sauran manyan jarorin soja wanda suka mara masa baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.